kwalliya in baki hoton ki ma ya fi su kyau halin ki rubabin su yau tushin ki murmushin su ne ko babu so a zuciya kare ki zana waiwaya kula da ke a cikin da ban gajiya sarki barin sarauniya sannan uba ga gimbiya tsufa gari mu bai zamo kareya kadai ke zumani ko kan ki zan share tuntuni a kan ki zana buga na tare sayani shoki da ni ko ba mu so a zuciya kare ki zana waiwaya kula da ke a cikin da ban gajiya producing.